الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدكم ولدنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 10 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wannan hadisi kirkira shi akai hadisin da aka jingina ma Jabir wanda aka ce wai Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzonsa yake cewa laula kama ku likaci duniya in ba dan kai ba da ba a halici duniya ba wasu suka kirkira wannan hadisi waɗanda ba su wadatu da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa dalilan da suke tabbatar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilan da suke tabbatar da cewa shi ne fiyayyen halitta Allah bai taba halittar halitta mai daraja mai matsayi a gunsa a baya ko a gaba wanda ta kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasu wadatu da waɗannan hadisai shi ne suka kirkira wannan hadisi don haka wannan hadisi kwata-kwata ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne kirkirawa ne a kai don haka kasancewar mumini ya wadatu da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya zo daga manzonsa ayoyi ga sunan a cikin alkur'ani sun wuce a lissafa wanda suke tabbatar da daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kuma sun wuce a lissafa don haka dai kwata-kwata wannan hadisi ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce na'am wai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima cewa duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci Ubangiji ta'ala yace sakamakon sa a gobe kiyama ita ce wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya masa fushi wa la'anahu kuma ya tsine masa albarka ma'ana ya nisanta shi game da jin kansa tare da haka wa addalahu azaban azima ya tanada masa azaba mai girma shin ana nihin cewa duk wanda ya kashe mumini da ganganci har abada ba zai fita daga wutar jahannama ba abinda ake nihi da khalidan fiha kamar yanda magabata suka fassara su Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wannan ana kiran shi al-khulun nisbi tsawon zama da zai yi a cikin wutar jahannama shine aka ambata akan cewa dawwama. Don haka dai a takaice, kisan kai da ganganci laifi ne daga cikin manyan laifuka, amma duk wani laifi daga cikin manyan laifuka in dai ba shirka bane da Ubangiji subhanahu wata'ala baya dawwamar da bawa a wuta, baya dawwamar da bawa a wuta. Ko mun jimawar da yayi a wuta, a ƙarshe gwargwadon imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna. Don haka na daga cikin dalilan da suke tabbatar da haka, Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul shu'ara, ko kuma ce cikin suratul furqan, wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ubangiji ta'ala yake cewa mu'minai sune waɗanda la yad'una ma Allahi ilahan akhar, ibadur rahman sune waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da Allah, ma'ana ba sa shirka da Ubangiji. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, kuma ba sa kashe ran da Allah ya hana a kashe sai idan ran ta cancanci kisa. Ubangiji ta'ala ya ce wala yazunun, kuma ba sa zina. Sai ya ce wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan, yalqa asama, wato zai haɗu da zunubi mai girma a gobe kiyama. Illa man taba, sai dai wanda ya tuba, wa amana, ya kyautata imani da Ubangijinsa, wa amila amalan saliha, ya aikata aiki nagari, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan su ne waɗanda Ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Sai ce wa kana Allahu ghafurur rahima, Ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, majiƙai ne game da bayansa mu'mini. Kaga wannan aya tana tabbatar mana koda mutum ya yi kisan kai da ganganci, in dai ya kyautata tuba, to Allah zai karɓi tubarsa, zai karɓi tubarsa. Sannan kuma akwai hadisi na Ubada ibn Salim, Allah ya ƙara masa yadda, hadisin na cikin kitabul iman a cikin sahihul Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayyuni ala an la tushriku billahi shay'a wa la tasrifu wa la tazunu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtani taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf wa man wafa minkum bi dhalika fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ujiba fi dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a fa anhu wa in sha'a aqabahu. Azza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da sahabbansa, ku kullu mubay'a dani, ma'ana ku bani yarda ku da amincewar ku akan cewa ba za ku hada wutar Allah da wani, ba za ku yi shirka ba, kuma ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku yi kisan kai ba, ba za ku zo da wani yankin ƙarya tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku, kuma ba za ku saba ba game da duk wani abu ma'ruf, abinda aka ce ku yi ko aka ce ku daina. Manzon Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan alƙawari, to sakamakon shi na ga Ubangiji subhanahu wata'ala, ladan shi na ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan, ya yi kisan kai ko ya yi sata ko ya yi zina, fa uqiba fi duniya, aka masa hukuba a nan duniya, aka zartar masa iya abin da ya dace na haddi. Manzon Allah ya ce fa huwa kafaratun lah, wannan haddi da aka masa shine kankarar laifin, a kiyama Allah ba zai bincike shi ba. Farawu in ya yi sata aka yanke masa hannu, a lahira Allah ba zai kama shi da laifin sata ba. Wannan yanke hannun da aka masa shine kankarar zulmi. Wanda ya yi zina aka zartar masa da haddi a nan duniya, in ba mai aure ba ne, bai taɓa yin aure, aka masa bulala dari, in mai aure ne aka jefe shi har ya mutu, to a kiyama Allah ba zai bincike shi ba da laifin zina. Shine ya ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan, aka masa hukuba a nan duniya. Manzon Allah ya ce wannan hukuba ita ce kankarar laifi. sai yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan kuma satarahu Allah sannan Allah ya lullube shi yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai ba a cirke shi ba aka zartar masa iya abin da ya dace na haddi manzo Allah yace in yi muta akan haka fa huwa ila Allah al'amarin shi na ga Ubangiji subhanahu wataala in sha'a afa anhu in Allah ya ga damar yi masa rangume ya rangunta masa kai tsaye kai shi aljanna wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma ya azantar da shi gurgudan laifinsa don haka a takeici abinda muke so mu gane kisan kai akan ganganci laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka amma baya fitar da mutum daga cikin musulunci kuma baya dawomar da mutum a wuta domin yana karkashin maduna zalika kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha don haka dai a takeici iya abinda ake nihi ga khalidan fiha malamai suka ce al-khuludun nisbi tsawon zaman da zai yi a cikin wuta shine aka ambata akan cewa wato dawama sai dai abinda muke so mu gane duk wanda yake kisan kai na ganganci to akwai manyan haƙuƙuwa akan shi ga haƙƙin Allah ga haƙƙin shi mamacin domin a ranar kiyama zai zo wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya nemi haƙƙin sai ce ya Ubangiji na laifin ne a kashe don haka dai a takaice ba kamar yadda khawari suka tafi akan cewa duk wanda yake kisan kai da ganganci shikenan ya bar musulunci kuma in ya mutu dan mutan zai dawoma a ciki dalilin su wannan aya don haka dalilai sun tabbatar da cewa laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya dawomar da mutum a cikin wuta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu sala sannan kuma muna cikin babu sifati sala baban da ke bayani game da sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun tsaya karshen hadisi na Wa'il ibn Hujr Allah ya kara masa yadda na faɗa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi manzon Allah ya kasance yana sallama a damar sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'anar wannan jumla shine amincin Allah ya tabbata akan ku da jin kansa da albarkatunsa wannan addu'a ce mukan ma junanmu da cewa Allah ya kubutar da mu game da duk wani abin kiyama ngane ku shine assalamu alaikum ma'ana Allah ya kubutar da ku game da duk abin da kuke ki kuke kiyama wa rahmatullahi kuma jin kan Allah ya tabbata akan ku rahama ta Ubangiji subhanahu wataala shine ya gafarta ma bayinsa abin da ya gabata na kurakuransu kuma a iya abin da ya rage na kwanukan rayuwa ya musu dace game da ayyuka na kware waɗanda za su samu karbuwa shine in aka ce rahimallahu fulana ma'ana Allah ya ji kan wani to ana nihin Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa kuma Allah ya yi masa dace game da ayyuka na kware cikin iya abin da ya rage masa na kwanukan rayuwa kenan in an yi wannan addu'a ga wanda yake raye in kuma tacce ne to ana nihin cewa Allah ya gafarta masa ya masa rangwame shine sai ya ce wa barakatuhu da albarkatunsa wa an shimalihi hakanan yakan yi sallama ga hagunkinsa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda al-Imamu Abu Dawud shi ya fitar da shi a cikin littafinsa as-Sunan kuma kamar yadda muka yi bayani a baya wannan kenan ɗaya daga cikin nau'ikan sallama guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nau'i na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika yi yau da gobe shine a damarsa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagunkinsa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah amma idan ya juya fuskarsa wajen dama har sai an ga farin kuncinsa waɗanda suke kusa da shi a sahu sai sun ga farin kuncinsa. Kenan, don haka sai mutum ya juya fuskarsa dama kan ake juyawa, ba gangan jiki ba, gaba ɗaya mutum yake juyawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine nau'i na farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika yi yau da gobe. Nau'i na biyu shine malam ya zo mana da shi a wannan hadisi na wa'id. Sannan wani lokaci a damar sa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan a hakunkin sa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba tare da dada wa barakatuhu ba. Nau'i na uku a damar sa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan a hakunkin sa sai ya ce assalamu alaikum. Nau'i na hudu shine sallama ɗaya tak gaban fuskar sa, yakan ce assalamu alaikum gaban fuskar shi kenan, ba tare da ya kar, amma sai dai yana dan karkata kanshi wajen dama kadan, amma ba kaman karkatawa na farko ba. Yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, bakin assalamu alaikum kenan gaban fuskar shi, amma ya dan karkata fuskar shi wajen damar shi kadan. Shine can malaman malikiya suke cewa watta yamunu bi ra'sihi qalilan inda sala, damantawa dan kadan wato da kai a lokacin da mutum zai yi sallama kenan. Wannan shine nau'i na hudu daga cikin nau'ikan sallama da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallama ɗaya tak, wanda kuma shine abin da yake cikin littattafan malikiya, mutum ya yi sallama ɗaya tak tilka a wajhi gaban fuskar shi, amma zai dan karkata kansa kenan dama kaɗan ba da yawa ba. To don haka kamar yadda malamai suka yi bayani, in sunna ta kididdigu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yawaita, to ana buƙatar cancanzawa yau da gobe domin ya kasance mutum ya yi aiki da kowanne daga ciki. زام تاشي حديثي نقبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. مالم الله يجيك أنسى نقدا ونن حديثينينا المغيرة ابن شعبة Allah ya kara masa yadda khadimi daga cikin khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah ta farilla. Idan aka ce as-salatul maktuba, ana nihi sallah ta farilla, domin faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala: فإذا قم أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شيني يكي تشيوا للي منزان الله صلى الله عليه وسلم واتو ياكسا نشينا فدا أكرشن كو وتسلى تفر الله. شينا فزين دور كما يندم لما يسوك يبياني شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجي كنسا نفدا تشيوا شي lafazin duhur yana ɗaukan ma'ana biyu. Ma'ana ta farko yakan kasance yana sade da wato abu, kamar yanzu in aka ɗauki duhur dabba, ma'ana wutsiyar dabba, shin daban take ko kuma tare da ita take a jikinta? A jikinta take. Sannan kuma lafazin duhur yana ɗaukan kenan bayan abun an gama, sannan wani abu ya biyo baya. To dan haka ma'anar shi a wannan hadisi shine kenan bayan salamcewa daga sallah. Bayan salamcewa daga sallah za mu je akwai addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda waɗannan addu'o'i mahallinsu shine kafin mutum ya salamce daga sallah. Kenan lokacin da mutum ya gama tahiyya, yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nemi tsari da waɗannan abubuwa guda hudu, azabar wutar jahannama, azabar kabari, fitina ta halin rayuwa da mutuwa, da fitina ta almasihi dajjal, sannan zai biyo baya da waɗannan addu'o'i kafin ya salanci. Shi ne a nan Al-Mughira ibn Shu'ba, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu fi duburi kulli salatin maktuba, ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah ta farilla. Wannan kuma yana nuna mana nacewa akan wannan addu'a yau da gobe, an gane ko, domin siga ce ta mudari ta zo bayan lafazin kana. Shi kuma duk lokacin da aka samu fi'ilul mudari ya zo bayan lafazin kana, to yana fa'idantar da dawwama akan wannan abu da yawaita shi. Kaga cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, ya kasance yana faɗa fi duburi kulli salatin maktuba, a ƙarshen kowace sallah ta farilla, yakan ce la ilaha illallah, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya halicci halittu, wahadahu shi kadai yake a cikin zatinsa, haka nan shi kadai yake a cikin sunayensa da sifofinsa, haka nan shi kadai yake a cikin rububiyyar shi da uluhiyya, sai ya ce la sharika lahu, ba shi da abokin tarayya, lahul mulku, shi ke da mallakar kowa da komai, duk abin da ke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakankaninsu gaba ɗaya mallaka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin, mallakar samai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke cikinsu na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka yake faɗa tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, to dan haka yake da suna al-malik, kuma yake da suna wato al-malik, mamallakin kowa da komai kenan. Shine yace lahul mulku, Ubangijin dake da mallakar kowa da komai, wala kul hamdu, kuma shi kadai ya cancanci yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, duk wani dangi ne yabo cancanta ne gare shi. Sai yace wa huwa, wato shi Ubangiji ta'ala kadirun mai iko ne, ko kuma ka ce kadirun mai matukar iko ne, ala kulli shay'in, akan dukkan komai, domin babu wani abu da yake gagarar shi a cikin sama ko a cikin ƙasa. Sai yace Allahumma, ya Allah, la mani alima a aqaita, babu wani wanda ya isa ya hana ga abinda kai nihin ba bawanka. La mani'a, babu wani wanda ya isa ya hana, lima'a abaita, ga abinda kai nihin ba bawanka. Duk abinda Allah ya yi nihin ba bawansa, halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, inda za su haɗu su yi haɗin gwiwa su hana to sun yi kaɗan. Wala mu'udiya limamanata, kuma babu wani wanda ya isa ya bayar ga abinda ka hana. Duk abinda Allah ya hana bawan shi, to babu wanda ya isa ya bashi. Da haka yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Sai yace wala yanfa'u dhal-jaddi minka al-jaddu, al-jaddu wadata, wala yanfa'u, bata amfanar dhal-jaddi, ma'abucin wadata, minka game da azabarka, wato karfin mulki ko yawan dukiya yayi kadan ya ba bawa kariya game da azabar Allah. Iya abin da yake ba bawa kariya game da azabar Allah shine tauhid, mutum ya kadaita Allah ya tsare dukiyarsa. To wannan na daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, wato bayan salamcewar shi daga sallah ta farilla kenan. Wannan yana daga cikin al-azkarul mashru'a ba'ad as-salawatil mafruda, kenan zikiri wanda aka shar'anta bayan salloli na farilla. Wannan ɗaya daga cikin su kenan, shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal-jaddi minkal jaddu, yace ya Allah lama ni alima ahbaita babu wani wanda isa ya hana game da abin da kake nihin ba bawanka wala mu udiya limama naka kuma babu wani wanda isa ya bayar ga abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya hana bawa babu wani wanda isa ya bashi wannan yana tabbatar mana al-imanu bil qada'i wal qadar yin imani da hukuncin Allah da alkadarinsa duk abin da Allah ya kaddara to babu wanda isa ya canza wannan al'amari in Allah ya yi nihin ba bawan shi wani abu to ba wanda ya isa ya hana in Allah ya hana shi kuma babu wanda ya isa ya bashi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mu wa alam anna ma asabaka lam yakun li yukhdi'a wa ma akhta'aka lam yakun li musiba ka san da cewa duk abin da ya kuskure maka to tun can ma bai zamanto ba zai same ka Allah bai kaddara duk abin da aka yi baka samu ba to tun can Allah bai kaddara Allah ya kaddara cewa ba za ka samu ba sai ya ce wa ma asabaka kuma duk abin da ya same ka nan ya kulli ya kudiya ka san da cewa ba zai kuskure maka ba shine sai ya ce wala yanfa'u zaljaddi minka aljaddu lafazin aljaddu yana da ma'anoni da dama a larabci idan aka ce aljaddu yana daukan ma'anar shine kaka abu la'abi kenan mahaifin mahaifi sannan lafazin aljaddu yana daukan ma'anar girma da daukaka kamar yadda yake cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada sannan yana daukan ma'anar wadata shine ma'anar shi a wannan gaba kenan a wannan hadisi aljaddu wato wadata wala yanfu bata amfanar zaljaddi ma'abucin wadata minka game da azabar ka ma'ana wadatar mawadaci tayi kadan ta kare shi game da azabar Allah kenan wannan hadisi yana tabbatar mana shar'anta mana wannan zikiri bayan sallah ta farilla kuma zikiri ne daga cikin manya-manyan azkar domin abin da ya kunsa na tabbatar da kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kore masa duk wani abokin tarayya a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa kuma da tabbatar masa da cikar wato shi ne mulki cewa shi yake da mallakar kowa da komai kuma shi yake da cikakkiyar kudura akan duk abin da ka sani a cikin sama ko a cikin ƙasa babu abin da yake gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma hadisin wannan fikirin yana tabbatar mana cewa babu wani bawa wanda wato zai wadatu game da neman taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wadatar bawa to sunan shi mabukaci mabukaci ne zuwa ga Ubangiji ta'ala kamar yadda yake wallahu wallahu lagani wa antumul fuqara Ubangiji ta'ala shine mai matukar wadata ku ku ne mabukata kenan dan haka duk wadatar mawadaci ba ta amfanar sa ta kare shi game da azabar Allah kenan muna da bukatar kariya game da azabar Allah ta wace hanya za mu samu wannan kariya shine kadai ta Allah a cikin ibada وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر wato Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi yake faɗa yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salati wato ya kasance yana neman tsari da ubangijinsa yana neman tsari bihinna wato da waɗannan kalmomi dubura kulli salati bayan kowace sallah manzon Allah yakan nemi tsari da ubangiji subhanahu wata'ala ba'ana game da waɗannan al'amura yakan nemi tsari da ubangijinsa game da waɗannan abubuwa a ƙarshen kowace sallah shi lafazin dubur anan kuma na daukan ma'anar wato karshen sallah kenan kafin a salamce kamar yadda malamai suka yi bayani ita wannan addu'a ba bayan an salamce bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da a yana yin ta ne kafin ya salamce shine yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl yace ya Allah lalle ni ina neman tsari da kai wato minal bukhl yace game da ruwa domin ruwa babbar musiba ce ita ke kai bawa ya hana haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa an gane ko daga cikin haƙoƙuwan da Allah ya wajabta akwai zakka sannan akwai ciyar da iyali sannan akwai kyautata ma waɗanda suke makusanta da makwauta da sauransu to don haka ita ruwa musiba ce don haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da kariya da ubangijinsa game da ruwa shine yace Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl yace ya Allah lalle ni ina neman tsari da kai wato game da ruwa sai yace wa a'udhu bika minal jubun yace ya Allah ina neman tsari da kai wato game da tsoro da raki idan aka ce aljubun wato shine jin tsoro kenan domin jin tsoro yakan sanya bawa ya ja da baya ya jinkiri ga duk wani matsayi wanda yake madaukaki an gane ku tsoro yakan kai bawa wato ya ja da baya game da fitafagen daga tsoro yakan kai bawa ya kasa umarni da kyakkyawan aiki ya kasa hani game da wato mummunan aiki dan haka shi tsoro matsayi ne wanda yake na kaskanci wanda bai dace da musulmi ba mumini ba a san shi ba cewa matsoraci ne iya abinda aka san mumini jarabi ne ba gudu ba ja da baya akan dukkan wani matsayi wanda yake na daukaka to dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa a'udhu bika minal jubun ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da tsoro sai yace wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umr yace ya Allah ina neman tsari da kai game da dawo da ni zuwa wato kaskancin kwanuka na rayuwa me ake nihi da arzalil umr shine shirincewa mutum ya shirince ya koma yaro karami wanda kuma wannan dabi'a ce ta wasu daga cikin ƴaƴan adam idan shekaru suka tura to mutum yakan fita daga hankalin shi ya koma kamar yanda yake da lokacin yana yaro karami to shi da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari game da shirin cewa shine yace wa a'udhu bika yace ya Allah ina neman tsari da kai min an uradda ila arzalil umur yace da za a mayar da ni zuwa mafi kaskancin rayuwa shine shirin cewa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwar shi kafin ya tsufa daga cikin ku kuma akwai wanda ake dawo da shi zuwa mafi kaskancin rayuwa shine ya shirce shekaru su tura har ya kai mutum ya fita daga hankalinsa to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari da ubangiji subhanahu wata'ala game da irin wannan yanayi saboda yanayi ne wanda yake na kunci Allah kuma ya karba addu'ar sa yana da shekara 63 Allah ya karbi rayuwar sa kafin ya kai wannan marhala sai ya ce wa a'udhu bika kuma akwai wanda Allah yake musu baiwa koda sun kai shekaru zuwa nawa ne to suna nan a cikin hayyacin su hankalin su ba zai fushe ba sai ya ce wa a'udhu bika yace ya Allah ina neman tsari da kai min fitinatid duniya wato game da fitina ta rayuwar duniya fitina ta rayuwar duniya akwai fitina ta shahawa akwai fitina ta shubha an gane ko yana daga cikin fitina ta shahawar rayuwar duniya shine kokarin tara dukiya ta hanyar da bata halatta ba tare da kuma fitintuwa game da al'amari na duniya mutum yayi nisa game da ambaton Allah subhanahu wataala wannan duka fitina ce ta rayuwa wanda mutum zai karkata ya shagala da lamari na duniya ya manta lahira to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da ubangijinsa game da fitina ta rayuwa wannan ta rayuwar duniya saboda ita duniya iya abin da yake cike da ita galibi fitina ne shine yace wa a'udhu bika min fitinatid duniya yace ya Allah ina neman tsari da kariya da kai min fitinatid dunya, game da fitina ta duniya, kenan shine shawarta da kuma irin abubuwa wanda suke na shubha, yanda za a jefa maka wasu abubuwa na shubha wanda za su iya karkatar da mutum gabarin tafarki madaidaici. Sai yace wa a'udhu bika ya Allah, ina neman tsari da kai, min azabi da kabari, wato game da azaba ta kabari, domin azaba ta kabari musiba ce. An gane ko? Kamar yanda hadisi ya gabata, duk sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta farin la kafin ya sallamce, sai ya nemi tsari da Ubangiji subhanahu wataala game da abubuwa guda hudu, na daga cikin su azaba ta kabari. Shine yace wa a'udhu bika ya Allah, ina neman tsari da kai, min azabi al-qabr, wato game da azaba ta kabari. Wannan addu'a kenan tana daga cikin zikirin da aka shar'anta mana, amma wannan addu'a tana kasancewa kafin mutum ya sallance daga sallah ta farilla. Wa an Thauban radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وتلقى ثوبان الله إكرم سيدا إن تتشنبا ونينم الله صلى الله عليه وسلم na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sarafa min salati, wato idan ya salamce daga sallah, istaghfarallaha thalatha, manzon Allah yakan roki gafara ta Ubangiji subhanahu wataala sau uku. Sufyan ibn Uyayna, Allah ya ji kansa, aka tambaye shi, mi yaya ake roƙon gafarar su uku, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake? Shine sai yace ya kulu astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha, shine ma'anar abin da kalmar ta kunsa. Idan aka ce fulanu nistaghfirullaha, wani ya roki gafara ta Ubangiji, kenan mi ya faɗa? Ya ce astaghfirullahumma ghfirli, kenan shine anan istaghfirullaha, kenan ya kulu astaghfirullaha. Manzon Allah idan ya salamce daga sallah, farkon zikirin da yake shine ya ce astaghfirullah 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 sau uku. Aisha Allah ikara mata yadda take cewa, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya salamce daga sallah, an gane ko? Iya gwalgwadon zaman da yake kafin ya waiwayo ya fuskanci jama'a shine yin wannan zikiri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Iya zikirin da yake kafin ya waiwayo kenan ya fuskanci jama'a. Shine anan kenan, wato shi Thauban yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sarafa min salati, idan ya salamce daga sallarsa. Lafazin in sarafa an ciro shi ne daga al-insiraf, shine gama abu, mutum ya gama abu ya juya. Kenan anan me ake nihi idan ya salamce daga sallah? Istaghfar Allah thalathan, yakan roki gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sau uku, yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake wannan addu'a? Anan yana nuna kasawar shi da takaitawar shi game da bada haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda ya dace. Gane ku? Don haka yake cewa سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. yake cewa la uhsi sana'an alayka, ya Allah bana iya kididdige yabo gare ka, anta kai Ubangiji na, kama athnaita ala nafsik, kamar yanda kai yabo kanka. To dan haka mumini wato bawa kasashe ne, bai kai matsayin ya bada haƙƙin Allah subhanahu wataala dari saman dari kamar yanda ya dace. Kenan anan kurakuran da aka samu a cikin sallah shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon salamcewar shi daga sallah yake roƙon gafara ta Ubangiji akan duk kuskuren da aka yi da takaitawar da aka yi. Shine yake cewa astaghfirullah 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 sau uku, sannan sai yace Allahumma antas salam, ya Allah kai kai ne as-salam. ma'ana kai ne kubutacce game da duk wani aibi da duk wata tawaya, kuma kai ne mai kubutar da bawa game da duk abin da yake ki yake kyama a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira. An gane ku? Assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ambata mana a can cikin suratul hashr, huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwar rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin al-aya. Assalamu kenan suna ne daga cikin sunayensa, ma'anar assalamu kenan ubangijin da ya kubuta game da duk wani aibi da tawaya, domin sifofinsa sifofi ne na kamala, babu aibi babu tawaya. Kuma shi ne assalamu kenan mai kubutar da bawa game da duk abin da bawa yake ki yake kyama a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, ba wanda ya isa ya kubutar da shi in banda Allah. Shi ne ya ce Allahumma antas salam, ya Allah kai kai ne sarki wanda yake amintacce game da duk wani aibi da tawaya, wa minkas salam, kuma aminci daga gunka ne ake samun shi. Duk bawan da kaga ya kubuta game da wani aibi da duk wani abin ki abin kyama, to ba kowa ya kubutar da shi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ba karfinsa bane, ba wayansa bane, ba dabarar shi bace. Don haka ya ce wa minkas salam, daga gunka ne ake samun aminci. Sai ya ce tabarakta, wato ka daukaka, ya zal jalali, ya ma'abucin girma wal ikrami da karamci. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, shi ne ya ce tabarakta, ma'ana ka daukaka ya Ubangiji na, ko kuma ka ce tabarakta albarkatunka sun yawaita, kenan in ma ka dauke shi a matsayin ta'alaita, ma'ana ka daukaka ya Ubangiji na, ko kuma tabarakta albarkatunka sun yawaita, ya zal jalali, ya ma'abucin girma wal ikrami da karamci. Idan aka ce karamci shi ne ka ba mutum kuma ka koma bashi kafin ya tambaya ka bashi, don haka na daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala al-karim, wanda in su dubu bawa zai roke shi ba zai kosa ba, kuma kafin bawa ya tambaya ya dauka ya bashi. Wannan addu'a ita ma tana daga cikin addu'o'in da aka shar'anta mana bayan sanin cewa daga sallah, kuma wannan shine wato addu'a ta farko kenan wanda bawa zai yi a lokacin da ya sanince daga sallah, kamar yanda ƙarin bayani zai zo akan yanda ake jira addu'o'in. Kenan wannan kafin ya waiwayo ya fuskanto jama'a yakan yi wannan addu'a, kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda wato ta faɗa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير أربع وثلاثون وتدب أبو هريرة الله إقارة مسيدة نفأ مزعل صلى الله عليه وسلم يتشي من سبح الله dubura kulli salatin salatan wa salafina, wato duk wanda ya tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba ya girmama shi. Karshen kowace salla, salla ta farilla, labazin sabbaha an ciro shi ne daga at-tasbih. Idan aka ce at-tasbihu ma'anarsa shi ne at-tanzihu wa tamjid, tsarkake Ubangiji ta'ala game da duk abin da bai dace da shi kuma tare da girmama shi. Shi ne ya ce man sabbaha Allah, duk wanda ya tsarkake Ubangiji ta'ala game da duk abin da bai dace da shi ba, ma'ana ya ce subhanallah. Karshen kowace salla ta farilla, salatan wa salasina, sau 33. Wa hamidallah, ya yabo Ubangijinsa da abin da ya dace da shi, ya ce walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah, 33 sau 33 wa kabbara Allah ya girmama Ubangiji ta'ala yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 sau 33 manzo Allah yace fatilka 99 idan aka jimlice su kenan sun zama 99 ma'ana da riba din kenan ga tasbihi 33 ga hamdala 33 ga at-takbir 33 kenan in an jimlice shi ne 99 kenan gumiya 99 wa qala tamamal mi'a manzo Allah yace ya fada a cikin nadarin yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yace ghufirat khataaya za a gafarta masa kurakuransa ma'ana zanubansa walau kana timisla zabadil bahr manzo Allah yace koda zanubin shi ya kai kunhunti ku ga yawa koda ya kai kunhun kogi ga yawa manzo Allah yace za a gafarta masa zanubansa a wata riwaya ta daban sai yake cewa anna takbira 34 wato ita kabbarin wato 34 ce a wata riwaya ta daban kenan don haka wannan zikiri an shar'anta shi ne bayan salam cewa daga sallah ta farilla kuma kowace sallah ta farilla to an shar'anta mana yin wannan zikiri kuma sakamakon duk wanda yayi wannan zikiri to Allah zai kankare masa zanubansa koda ya kai kunhun kogi ga yawa wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya mana domin kunhun kogi abu ne mai yawa don haka ake sanya misali da shi a wajen yawan abu amma ba wanda ke da sanin haka sai wanda yake tafiya a cikin teku wannan kenan nau'i biyu anan muka samu daga cikin nau'ikan wannan zikiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan sallah ta farilla domin kusan kala biyar kala na farko kenan shine yace subhanallah 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 33 walhamdulillah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 nadarin sai ya cike da fadarsa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nau'i na biyu yakan ce subhanallah 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 33 walhamdulillah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar 34 kenan ba tare da cike la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wannan shine nau'i na biyu kenan Allahu akbar sau 34 nau'i na uku yakan yi subhanallah 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 11 walhamdulillah 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 11 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 11 nau'i na hudu wani lokaci yakan yi subhanallah 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 10 walhamdulillah 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 10 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10 nau'i na biyar wani lokaci yakan yi subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar sau 25 wadannan kenan nau'ikan azkar wadanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a bayan sallah ta farilla kenan sakamakon wanda yayi wannan zikiri Allah zai kankare masa zanubansa koda sun kai kunhun teku wato gaiwa kuma su wadannan azkar kin abin da yake sunna wato shine lissafa su da hannun dama kamar yanda hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kilga tasbihi da hannun shi na dama kuma haka ya fada ga wasu mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku yi tasbihi manzon Allah yace sabbihina wato ku yi tasbihi sai yace wa aqadna bil asabi manzon Allah yace ku kilga shi da yatsunku a wata riwaya yana cewa wa aqadna bil anani ku kilga shi da kan yatsunku sai yace fa innahunna mas'ulatun wa mustanqaqat manzo Allah yace domin gabanku za a tambaye su a ranar kiyama kuma za su yi furuci su faɗi cewa ga abin da kuka yi da su dan haka kilga tasbihi da hannun dama wannan sunna ce kauliya fi'iliya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma haka yace ayi kuma abu ne wanda yake mai sauki ga duk wanda ya saba yau da gobe abu ne wanda yake mai sauki don haka a takaice abinda muke so mu gane duk hadisan da aka zo da su akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aqilga da tawzi da sauran su babu daidai da hadisi daidai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisan da aka kirkira sai kuma waɗanda suke hadisai ne wato sun wa masu rauni kwarai babu daidai da hadisi daidai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don hadisan da ake kawowa cewa wata rana manzon Allah ya ga wacece da tarin wato iyan daniya tana lissafawa da sauran su dukkan su waɗannan hadisai ba su inganta ba to dan haka a takaice anan kenan abinda muke so mu gane shi game da wannan tasbihi shine kenan mutun ya lissafa da hannunsa kuma lissafawa da hannu biyu dama da hauni shi ma wannan sabanin sunna ne kenan yanzu zaka lissafa ka lissafa da hannunka wanda yake na dama kuma kan ya tsuntsi sune ake kira da al'anani an gane ko al'anani don haka dai kasancewar kuma abu ne mai sauki wani yakan iya cewa to ya zan yi lissafa to daman baka saba ba in dai zaka yi yau da gobe abu ne wanda yake mai sauki kuma a cikin dukkan adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada na dukiri wanda ake lissafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba bada adadi sama da 100 ba na daga cikin adadin da ya bada 100 da safe 100 da yamma shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yana daga cikin azkarus sabahi wal masa zikirin safe da yamma da safe kai 100 sannan kuma da yamma kai 100 to shine anan kenan malam ya zo mana da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna mana nau'in zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan sallah ta farilla sannan sai وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه احمد وابو داود والنسائي بسند قوي wato daga Mu'ab dan Jabal Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace usika ya Mu'ab manzon Allah yace ya kai Mu'ab ina maka wasiya me ake nihi da wasiya shine gargadi ka kunshe ma mutum abinda zai iya amfana shi a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira ka gabatar masa wani ayya kamata kai kaza ko kuma ka hani mutum game da abin da yake iya janyo masa matsala a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira shine ake kira da wasiya shine manzon Allah yace masa usika ya Mu'ad yace ya Mu'ad ina galgadinka la tad'anna dubura kulli salatin an taqul manzon Allah yace kada ka daina fada a ƙarshen kowace sallah don haka anan malamai suka ce ita ma wannan addu'a mahallin da ta dace kafin mutun ya salamce daga sallah ma'anar dubur kenan ana kafin ka salamce daga sallah manzon Allah yace masa ka fada ka ce Allahumma a'inni ala zikirka ya Allah ina roƙonka ka taimaka mun ka agaza mun ala zikirka akan ambatanka ambatan Allah subhanahu wata'ala anan ya shafi duk abin da Allah ya shar'anta ya Allah ka taimaka mun akan ala zikirka akan ambatanka saboda anan ana nuna mana bawa dole ya kubuta game da karfinsa da wayensa da dabarar sa ya nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda muke fada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa idhasta anta fasta'in billah kamar yanda annabi Musa ya fada ga jama'ar sa yake cewa ya qaumi ista'inu billahi wasbiru to shine anan wa qala musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin to shine anan yace allahumma ya allah a inni ala zikrika ka taimaka mun ka agaza mun ala zikrika a bisa ambatanka wa shukrika da gode ma ni'imominka wa husni ibadatika wato da kyautata ibadarka da kyautata bautarka ya Allah ka taimaka mu akan waɗannan abubuwa don haka dukkan su waɗannan abubuwa ne wanda karfin bawa ko dubaran sa ko wayen sa yayi kadan ya kai shi wannan matsayi sai idan Allah ya taimaka masa gurewa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ka samu bawa akan ambaton Ubangiji subhanahu wata'ala a iya lokacin sa haka godiya akan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala wannan taimako ne na Allah sai ya ce wa husni ibadatika wato da kyautata ibadarka ma'ana in zan bauta maka in tsaya in kyautata wannan ibada wannan hadisi a takaice hadisi ne ingantacce kamar yadda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da al-Imam Nasa'i suka rawaito shi malam yace da sanadi wanda yake mai karfin gaske don haka kenan wannan zikiri shi ma an sunnanta mana shi amma mahallin da yafi dacewa kafin mutum ya salamci in baka yi shi ba kafin ka salamce to zaka iya yin shi bayan ka salamce daga sallah domin lafazin duhur yana daukan ma'anar kenan bayan salamcewa wa ana abi umamah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al maut رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله احد واتو ابي امامه الباهلي الله يكرمه سيدنا فدا من الله صلى الله عليه وسلم يجي من قرا ايه الكرسي دو وندي يقرانت ايه الكرسي دبر كل صلاه مكتوبه باين دكان صلاه تفرلا lam yamna'u min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shi shiga aljanna a gobe kiyama face mutuwa ma'ana kawai iya abinda yayi rage masa game da shiga aljanna shine mutuwa duk mutumin da yake karanta ayatul kursi wato a bayan karshen sallah ta farilla al-imamu an-nasa'i shi ya rawaito wannan hadisi ibnu hibban al-busti Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin sana al-imamu qabrani shi a riwayar sa ya dada manzon Allah yace wa qul huwallahu ahad wato da qul huwallahu ahad kenan karanta ayatul kursi wato da qul huwallahu ahad a karshen kowace sallah ta farilla don haka ita ayatul kursi kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman dukkan wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani ma'ana duk ayoyin da alqur'ani ya kunsa gaba daya to ayatul kursi ita ce ki gaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Ubay ibn Ka'ab yace masa ba ni labari ka san wata yake cewa fada mun wace aya ce ta ku kowace aya girma abun Allah daga cikin ayoyin alqur'ani Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda sai yace ya rasulullahi yace ayatul kursi ya karanto Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wadaka ita wannan aya an shir'anta mana karanta ta a karshen sallah ta farilla bayan mun salamci sakamakon duk wanda ya karanta ta shine dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama domin ya fada ya ce lam yamna'u min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shi shiga aljanna face mutuwa kina a wata riwaya sai yake cewa al-Imam Tabrani ya dada a riwayar sa wa qul huwallahu ahad wato da qul huwallahu ahad to dan haka su waɗannan azkarin yanda ake jira su farko idan mutum ya salamce daga sallah iya abinda zai faɗa yace astaghfirullah 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 sannan sai yace allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram an gane ku sannan sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd sannan sai yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سنن يي wannan sai kuma subhanallah 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 33 walhamdulillah 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 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 sannan na darin sai cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma abin da yake kama da wannan daga cikin nau'ikan zikir sannan bayan wannan sai ya karanta ayatul kursi idan ya karanta ayatul kursi sai ya karanta qul huwallah idan ya karanta qul huwallah kamar yadda yake cikin wasu riwayoyi zai karanta falaki da nas duk da cewa yana daga cikin wato azkar na as-sabah wal masa da zanna salatu wassalamu yake yana karanta falaki da nasi da safi sannan da yamma duk da cewa kuma suna daga cikin wanda yake karanta su uku uku wanda shi ma zikiri ne wanda yake na daba to yakan karanta kenan bayan ayatul kursi sai ya karanta qul huwallahu ahad sannan sai ya karanta falaki da nasi kenan waɗannan sune kenan yanda aka jera mana waɗannan azkar kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su bayan salam cewa daga sallah ta farilla kuma gaba ɗayan waɗannan azkar ko sunan su addu'a ana kiran su wato du'aul ibada domin addu'a kala biyu ce akwai du'aul mas'ala akwai du'aul ibada akwai du'aul mas'ala wanda zaka roki Allah ka ce ya Allah bani kaza ya Allah kare ni kaza sannan akwai du'aul ibada addu'a ta ibada yanzu misali abinda muke tambaya me yin waɗannan azkar a ce yana addu'a bayan sallah ko za a ce baya addu'a yana addu'a menene manufarsa game da yin wannan addu'a roko ne yake ubangijinsa ya datar da shi da gidan aljanna ya kare shi game da gidan wuta duk wanda yake yin wannan addu'a iya abinda yake roko ko da bai faɗa ba bi lisani da maqal to bi lisani da hal yana roko ne yana cewa ya Allah kare ni game da azabarka ya Allah ka datar da ni game da gidan aljanna to dan haka bayan sallah ta farilla an shar'anta mana addu'a to amma wace addu'a ce sai mu ce du'aul ibada waɗannan sune addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi bayan sallah ta farilla ita du'aul mas'ala mahallinta shine kafin mutun ya salance daga cikin sallah duk wani abu da kake roko na cewa ya Allah bani kaza ya Allah kare ni kaza to wannan addu'a kafin ka salance daga sallah ake buƙatar ka yi ta domin a cikin wannan yanayi kana cikin ganawa ne da ubangijinka subhanahu wataala kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa don haka manzo Allah yace in zai yi tuhi kada yi tufi gaban sa kuma kare yi a damarsa yi a hagunkinsa kuma kasan duddugensa to dan haka kasancewar kenan duk waɗannan addu'o'i na ya Allah bani kaza ya Allah kare ni kaza mahallin su shine lokacin da mutum yake cikin sallah musamman kuma lokacin da mutum ya kai goshinsa kasa kamar yadda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa yana cewa kusan da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada sai yake cewa ruku'u ku girmama ubangijinku sujada manzon Allah yace fajtahidu fi du'ai wa amma sujudu fajtahidu fi du'a manzon Allah yace sani dai sujada ku yi kokarin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum ya cancanta a karbo addu'ar a wata riwaya manzon Allah yace babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake kasa dan haka manzon Allah yace ku yi kokari ku yi addu'a ya cancanta a karbo addu'ar to anan addu'a da duk yaran da mutun ya iya da shi zai yi ba sai larabci ba ya Allah bani kaza ya Allah kare ni kaza a cikin sujada ake buƙatar mutun ya yi sannan mahalli na biyu bayan mutun ya gama tahiyya yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari game da waɗannan abubuwa guda hudu to sai yazo da addu'ar da ta kayatar da shi kamar yanda ya gabata a hadisin Ibn Mas'ud shine manzon Allah yace fa la yatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu fa yad'u bi aw kama qala manzon Allah yace mutum ya zabi addu'ar da tafi burge shi tafi kayatar da shi ya roki ubangiji kenan kafin ka salamce sannan wannan shi ma mahalli ne na samun karkuwar addu'a ana ake buƙatar mutum ya yi du'aul mas'ala amma bayan salamcewa daga sallah sai du'aul ibada waɗannan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Don haka kasancewar an saki reshe an kama ganye, ga abinda aka shar'anta na cewa a yi a bayan sallatu jama'a ba sa yi, kuma sai suka kirkiro nasu na daban. Daman haka ne, kamar yadda Hausawa suke cewa idan baka yi sharar masallaci za ka yi ta kasuwa. In dai baka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to za ka zo da abu wanda yake na shaitani, shi ne bid'a. An gane ko? Don haka kenan waɗannan azkar yanda ake jera su shi ne kenan, kamar yadda muka yi bayani, yadda malamai suka faɗa. Wa amma liki bin al-Huwayr radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وتدق مالك ابن الهوير الله إكرم سيدا نفدا من زعم الله صلى الله عليه وسلم يجي صلوا كما رأيتموني أصلي من زعم الله يجي كي صلى كما رينك كغني إنا صلى إتقى صلى ibada ce wadda ta kunshi ayyuka da maganganu, kamar yadda malamai suka arrafa sallah suke cewa ibadatun zatu aqwalin wa af'alin muftatahatun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Ibada ce ma'abuciyar maganganu da ayyuka, wadda ana buɗa ta da kabbara sannan kuma ana cike ta da sallama. Malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa wannan fa abu ne wanda ya zama wajibi a kanmu, mu yi ƙoƙari mu kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan ibada mai girma. Shi yasa malam ya zo da wannan hadisi a ƙarshen kenan, baba kenan tun daga farkon sallah ga ya sai da aka zo ƙarshe, bayan sanin cewa ga addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, to shine anan yace mana sallu kamar ra'aytumuni usalli. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina sallah. Kenan dan haka duk ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da maganganun da yake a cikin sallah, to wannan ibada ce wadda aka shar'anta mana, wato mu yi kokari mu kwatanta. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu annahu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salli qa'ima فإن لم تستطيع فقائدا فإن لم تستطيع فعلى جنب رواه البخاري. واتو دقى إمران ابن حسين الخزائي الله إقارة مسيدة نافدا شوى منظم الله صلى الله عليه وسلم يتشي دني صلي قائما. منظم الله يتشي كي صلى أسعي سيواء تكين صلى ركنيني لك تكين ركن لنتا. Fa in lam tastati fa qa'ida, manzon Allah yace idan ba za ka iya yin sallah a tsaye, manzon Allah yace kai sallah a zaune. Fa in lam tastati, idan ba za ka iya yin sallah a zaune, manzon Allah yace fa ala jam, kai sallah a kwance akan hakarkarinka. Nan malamai suka ce duk wanda baya iya sallah a zaune, to ya zama wajibi akan sa yayi sallah a kwance akan hakarkarinsa, suka ce na dama. Idan baya iya yi akan hakarkari na dama, sai ya juya kan hakarkarin sa na hagu. Idan ba zai iya yi akan hakarkarin sa na hagu, sai ya yi sallah a liran, kafafuwansa suna wajen alƙibla kenan, kanshi kuma yana yamma, kamar misali a yanayin mu anan, tunda gabas ita ce alƙiblarin kenan, sai ya zamanto kafafuwansa a gabas kenan, kansa a yamma, ya yi sallah a liran. To dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana ita sallah, wato matukar mutum yana cikin hankalinsa, to Allah bai sauke masa ba. Don haka rashin lafiya ba ta hana mutum yin sallah, bakin gwargwadon ikon ka za ka yi. Kenan in za ka iya yin sallah a tsaye, to haramun ne kai sallah a zaune. In kai sallah a zaune ba tare da wani uzuri, Allah ba zai karba ba, saboda ka bar rukuni daga cikin rukunanta. In dai ba sallah ta nafila ba ce, sallah ta nafila ita kadai ce aka halitta mana cewa ko da muna da halin da za mu yi a tsaye, na halatta mu yi a zaune. Sai dai duk wanda zai iya yin sallah a tsaye, idan ya zauna ya yi ta a zaune, sallah ta nafila, to yana da rabin ladan wanda ya yi ta a tsaye, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kuma kana iya fara ta a tsaye a ƙarshe ka zauna, kuma ita sallah ta nafila kana iya fara ta a zaune a ƙarshe kuma ka yi da sata a tsaye. Misali ka yi raka'a kamar ko biyu ɗaya a zaune, to kana iya tashi ta biyun kuma ka yi ta a tsaye. ko kuma ta farko kayi ta a tsaye, ta biyun kana iya yin ta a zaune. Matukar kenan dai mutum yana cikin hankalinsa, to sallah bata sauka ba daga kansa, dole mai jiya in lokaci yayi ya ce masa lokacin sallah yayi, bakin gwargwadon yanda zai iya shine zai. Wa an Jabir radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء وجعل سجودك أكفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفا. وتدب جابر ابن عبد الله إكرام سيدا na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wani marar lafiya salla ala wisadati, wato da yayi salla akan matashin kai. Idan aka ce wisada shine matashin kai, ya hau kan matashin kai domin yayi salla, farama biha, wato a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke matashin kan ya jefar da shi domin ya masa inkarin yin haka. Wa qala sai manzon Allah yace masa salli ala al-ardi in istata'ta, di salla akan kasa in zaka iya. Kina yin mutum ba zai iya ba, yana iya yi akan matashin ka, kamar marar lafiyar da ba zai iya sauka daga kan matala yayi salla a kasa, to zai iya yin sallar shi akan matala in dai ba zai iya sauka ba. Wannan ko yana kasancewa ga irin wanda ya samu rashin lafiya ta karaya da sauransu. Shine yace salli ala al-ardi in istata'ta, manzo Allah yace di salla akan kasa idan ka iya, wa illa manzo Allah yace in ba za ka iya ba fa aumi iman, wato kai nuni da nuni, kai nuni lafazin al-ima shine nuni kenan, yayi nuni game da ruku'u da sujada. Shine anan yace masa waj'al sujudaka, kamai da sujadarka akfaba, mafi sunkuyawa min ruku'ika, game da ruku'u kenan. Misali lokacin da ka gama karatu kenan, kenan idan za ka yi ruku'u sai ka dan sunkuya kanka, ka dan sunkuya kanka. Lokacin da ka dago yin za ka yi sujjada kenan, sujjadar sai ta zama to ta fi ruku'u sunkuyawa kenan, ga mutumin da ba zai iya dora goshinsa akan kasa. Shine annabi manzo Allah ya ce masa waj'al sujudaka akhfada min ruku'i, kamai da sujjadarka ta zama to ta fi sunkuyawa game da ruku'unka. Shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yake bayyana mana kaifiyya ta salla ta marar lafiya, wanda kenan ba zai iya yin salla a tsaye da sauransu kenan, manzo Allah sai ya nuna ruku'u da sujjada ma mutum yana iya nuni da su. Nan muka zo karshen wannan babi, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.